الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أغدية الله مدوكك وان دينونا من يوم الحميس ليا رمضان هجرة دبودة داري هدو دا أربعين دا هدو وان دا يداتي دا إشرين دا أكو غا وطن أكو شكرة تدبو دا إشرين دا أكو. Muna roƙonsa ya ba mu albarka mai yawa wanda yake cikin wannan wata na Ramadan, kuma ya agaza mana mu samu damar ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata, kuma Allah ya karɓa mana kyawawan ayyukan da za mu gabatar. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama na gudanar da kyakkyawan tafsirin littafinsa Al-Qur'ani, ya saka mana akan inda muka dace da faɗan gaskiya tare da waɗanda suka shirya gudanarsa da masu ƙoƙarin yaɗa tafsirin da waɗanda suke sauraronsa a ko'ina. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa makomarmu ita ce aljanna. Za mu fara tafsirinmu na wannan shekara da suratul ahzabi insha Allah. Karatunmu na farko yana ɗauke da bayani akan faɗa da al'ada. Wannan sura tana daga cikin surorin da suke faɗa da al'ada. Abu na farko da take karanta da mu kenan. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ya ayyuhan nabi uttaqillah wa la tuti'il kafirin wal mubashirin.
Inna Allah ya ayyuhan nabi, Allah madaukaki ya ce ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, ka kiyaye Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, kuma kada ka yi biyayya ga kafirai da kuma munafikai. Inna Allah kana aliman hakima, lalle Allah ya kasance masani mai hikima. Sai ya ce wattabi ma yuha ilaika, kuma ya kai Muhammad ka bi abin da aka yi wahayinsa gare ka, min rabbika, daga wajen Allah mahaliccinka. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira, lalle Allah ya kasance mai ba da labarin abin da kuke aikatawa. Sai a ƙarshe kuma Allah ya ce masa wa tawakkal 'ala Allah, kuma ka dogara ga Allah, wa kafa billahi wakila, kuma Allah ya isa ya zama abin dogaro gare ka. Idan ka dubi waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta a farkon suratul ahzabi, maganar kai tsaye Allah yana yin ta ne da annabi Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, kaga ana magana ne da annabi Muhammad. Allah ya ce ittaqillah ka kiyaye Allah ya kai annabi ka ji tsoron Allah ka kiyaye Allah wala tuti'il kafirin wal munafiqin karka bi kafirai karka bi munafikai inna Allah kana aliman hakima Allah masani ne Allah ya kasance mai hikima duk abin da Allah ya tsara shi akwai hikima da kuma Allah ya ce wattabi' nan ma dai umarni ne ga annabi Muhammad ka bi ma yuha ilaika abinda akai wahayinsa zuwa gare ka min rabbika kaga can baya ce karka bi kafirai da munafikai su waye zaka bi sai Allah ya ce ka bi wahayin da akai maka umarni naka tace tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah to babu shakka wannan umarni wa in kana lin nabiyyi ko da yake Allah yana yin sa ne ga annabi فهو خطاب لكل احد وانا مغنى تعالى تشافي مبيانسا اقوي malamai da yawa wadanda suka ciro ilimi a gargashin wadannan ayoyi na farkon suratul ahzabi akwai malamai da yawa domin maganar Allah akwai hikima maganar Allah akwai ilimi kamar yanda ya faɗa mana inna Allaha kana aliman hakima Allah ya kasance masani Allah mai hikima ne wato duk abin da Allah ya tsara akwai ilimi akwai hikima idan ka dubi farkon sura suratul ahzabi Allah madaukaki ya tsara wannan magana maganar ana yin ta mai tsanani domin maganganun da suka zo a farkon wannan sura ba kananan maganganu bane saboda haka sai aka fara yin su ga annabi Muhammad zan dauki misali malamai biyu kamar ibnu taymiya da kuma ibnu hajar al-asqalani wadanda suka yi sharhi game da farkon wannan sura maganar ibnu taymiya ta zo a majmu'u fatawa tana mujallal 16 shafin 324 yace fa innahu qila wa innahu wa in qila innahu khitabun lahu فقد تقرر ان ما خطب به من امر ونهي فالامه مخاطبه به باب شكا دوك malamai sun tabbatar maganganun da suka zo a farkon wannan sura Allah yana kiran annabi Muhammad ne babu shakka duka malamai sun yadda farkon suratul ahzabi Allah yana kiran manzon sa ne amma kaida ita ce duk inda kaji an kira annabi a cikin alqur'ani sai aka masa umarni ko aka marhani to babu shakka al'ummarsa ta biyo baya domin alqur'ani ba a saukar da shi ga annabi shi kadai ba alqur'ani an saukar da shi ne ga annabi Muhammad da kuma mabiyansa don haka duk inda aka kira annabi aka masa umarni ko aka hana shi aikata wani abu to al'umma sama fa tana biyo baya ka'ida ma lam yaqum dalilun littaqsisi sai fa idan an samu dalilin da ya kebe annabi shi kadai to sai zama kenan akwai ka'ida duk sa'ilin da kaga Allah ya kira annabi a cikin alqur'ani idan dai aka masa umarni wannan umarni ya shafi mabiyinsa sai dai idan Allah ya kebe annabi kadai don haka da Allah madaukake ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ya kai annabi ka kiyaye Allah amrul lahu wa likulli muslimin kaga wannan umarni ne ga annabi babu shakka sannan kuma umarni ne ga kowanne musulmi mabiyin manzon Allah dan aka ce ma annabi ka ji tsoron Allah to wanda ke bin annabi shi ma kaga dole ne ya ji tsoron Allah fi jami'i umuri don haka da aka ce ittaqillah ka kiyaye Allah kaga wannan kalmar ta shafi rayuwarka gaba ɗaya ne ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ka kiyaye Allah kaga kenan babu lokaci wannan kiyaye Allah ya shafi tsawon rayuwar mutum to sannan yana cewa innal khitaba li rasulillah zahiri maganar Allah yana yin ta ne ga annabi Muhammad wal muradu bihi ghayruhu amma in ka dubi maganar da kyau kai ka sani ba annabi ne ake nufi ba mu ne ake nufi mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne ake nufi da shi aw gairuhu kad yakunu mumtariyan wa muti'an li ulaika ana samun wanda zai bi kafirai wanda zai yi biyayya ga munafiki amma babu shakka annabi muhammad ba zai yi ba kai ka sani annabi ba zai yi biyayya ga kafiri ba annabi ba zai yi biyayya ga munafiki ba to sai Allah ya ce wala tuti'il kafirina wal munafiqina karka bi kafirai karka bi munafikai an daga an sani annabi ba zai yi ba ashe kaga mabiyin annabi ne ake ma isharar da shi wannan ishara ce ga masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa manhiyun an hadha ko da yake hanin ya shafi annabi shi kansa amma dai babu shakka shi manzon Allah ba zai yi biyayya ga kafiri ba manzon Allah ba zai yi biyayya ga munafiki ba to sai aka fara kira annabi saboda me wallahu subhanahu qad nahahu amma harramahu min ash-shirki wal qawl alayhi bila ilmin babu shakka Allah ya hana annabi ya faɗi magana da ba shi da hujja a kanta Allah ya hana annabi ya yi shirka amma Allah ya riga ya tsarkake manzon Allah ba zai yi su ba dama amma da ka ga ana kiran annabi ya kai annabi kar ka yi kaza an san annabi ba zai yi ba me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne ana koyi da shi saboda haka sai maimakon Allah ya ce ya ku musulmai koyi sai ya ce ya kai annabi kayi wato wannan wata hikima ce ta Allah kamar yadda Allah ya ce mana ya tsara alkur'ani da hikima hikimar ita ce idan aka ce ya kai annabi kayi to kaga wannan ya nuna kai mabiyin annabi baka da zabi duk wanda ke bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani zabi dole ne yayi biyayya ga Allah tunda annabi shi kansa an masa umarni yayi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala walau lan nahyi wa ta'atu lamastahaqqa dhalika saboda haka sai annabi ya zama abin koyi duk inda aka ce ya annabi kai musulmi ake nufi yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yasa dinda aka kira manzon Allah wa in kana rasulullah fal muradu ummatu in kaji an kira annabi to al'umma sace ake nufi ba ko da yaushe bane babu shakka yanzu in ka dubi ayoyin kai ka sani ba annabi ake nufi da shi ba misali ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbika amma ka dubi inda ayan nan ta karasa innallaha kana bima ta'amaluna da fa ana magana ne da annabi muhammad amma aya ta biyu sai ta kare da Allah yana ya san me kuke yi kaga ashe maganar ba da manzon Allah kadai bace in ka lura kira ake ga annabi shi kadai ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha la tuti'il kafirina duk wannan umarni ne ga annabi ittabi' ma yuha ilayka min rabbika amma da aka zo karshe fa innallaha kana bima ta'amaluna maimakon bima ta'amalu domin da sai a ce tunda ana kiran annabi ne shi kadai sai a ce Allah ya san me kake yi amma sai Allah ya ce Allah ya san me kuke yi ashe kaga kiran ba wai ga annabi bane kadai ya shafe mu gaba ɗayan mu Allah ka samu iya daukan umarninka mutum na biyu shine Ibn Hajar shi ma maganarsa tana cikin Fathul Bari ya tabbatar da wannan ka'ida الخطاب وان كان للنبي فهو متناول لامته magana ko da ta zama annabi aka kira to tana shafan al'ummarsa wannan ka'ida ce idan an kira annabi a cikin alqur'ani to wannan kira da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana shafar al'ummarsa kuma al-hafiz al-ayn shi ma ya tabbatar da wannan ka'ida a littafin umdatul qari shi ma sharhin sahih al-bukhari yana kitabul ilmi ibnu hajar ya bayyana wannan ka'idar haka nan الحافظ العيني شي ما يبين wannan kaida a littafin Umdatul Qari yana mujalla nabi shafi na 39 al khitab wa in kana lin nabiyyi fa huwa mutanawilun li ummatihi idan an kira annabi a cikin alqur'ani wannan kira bai tsaya ga annabi ba ya shafi al'ummar sa amma kamar yadda ibn taymiya ya fada sai fa idan an samu dalili wanda ya takaita wannan kira ga annabi shi kadai lakinnahu khitabun yudkhilu an-nasa ma'a an-nabi fihi amma galibi idan an kira annabi zaka samu ba shi kadai bane kuma a gaba zaka ga Allah ya nuna ba da annabi kadai ake magana ba kamar yanda yazo anan ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina inna allaha kana aliman hakima wattabi'u ma yuha ilayka min rabbika amma sai Allah ya ce inna allaha kana bima ta'amaluna kaga ya kafin ya gama magana sai da ya nuna cewar ba annabi kadai ne ake kira ba haddan to haka kuma in ka dubi wasu rare a cikin alqur'ani ibnu hajar yace ga misali da suratu talaqi a farko ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kaga an kira annabi amma sai Allah ya ce idza talaqtumun nisaa idan kun saki mata a kaga maimakon ya kai annabi sai a ce idan ka saki mata ko a sai aka ce ya kai annabi idan kun saki mata ashe an kira annabin ne kawai saboda jagoran mu ne amma umarnin ba nashi bane umarnin da mu ake kisa a gaba sai Allah madaukaki ya kawo lamiri na jam'i ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda duk wanda ya taho da lamirin jam'i kaga maganar ba akan annabi ne shi kadai ba wal ma'ana man alima falyakum ala zalika alilmi abinda Allah yake mana ishara shine duk wanda ya san umarnin sa to yayi kokari ya tsaida wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala wannan wadannan ayoyi da muka karanta akwai abubuwa guda uku da ke karkashin su abu na farko shine tsarin maganar Allah ga annabi Muhammad a cikin alqur'ani tsarin maganar Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani wannan ya taho ta bayanin malamai da yawa kamar al-Imam an-Nawawi yana da kyau mu sani خطاب الله تعالى في كتابه على ثلاثه اوجه عند الله yake magana da annabi Muhammad a cikin alqur'ani yazo da tsari kashi uku babu shakka sanin haka din yana da muhimmanci yazo ta bayanin al-Imam an-Nawawi yazo ta bayanin malamai daban-daban shi bayanin sayyida sharh sahih muslim shi ma yana farko yana juz'i na farko babu al-amr bi qitalin nas a juz'i na farko shafin 164 yanda Allah yake magana da annabi Muhammad a cikin alqur'ani yana zuwa kamar tsari uku mafi yawa amma dai gaba daya tsari hudu ne tsari kashi hudu ne na daya khitabun ammun sau da yawa Allah madaukaki yakan shigar da annabi cikin musulmai ya hada mu gaba daya ya kira mu kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa yace wannan ya taho da ayoyi daban-daban kamar misali a suratul ma'ida aya ta 6 ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati ya ku wadanda kuka yi imani idan kun tashi za ku yi sallah ai kaga ba mu kadai bane har da annabi Muhammad idan aka ce ya ku wadanda suka yi imani idan kun tashi za ku yi sallah duk inda kaji Allah ya ce ya ku wadanda suka yi imani karka dauka mu kadai ne hadda annabi Muhammad a ciki me dalili saboda a ƙarshen suratul baqara Allah madaukake ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana ashe kaga duk inda aka ce ya ayyuhallazina amanu waye na farko shine annabi Muhammad duk inda aka ce ya ayyuhallazina amanu ka tabbata ba mu kadai bane hadda manzon Allah da shi ma aka fara amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana, saboda haka idan aka ce ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, ya ku wadanda kuka yi imani idan za ku yi sallah ku wanke fuskokinku. Wannan umarni da Allah yake yi ya hada annabi sallallahu alaihi wasallam da mu mabiyansa. Kamar misali a suratul baqara aya 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu, ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku azumi. Sai ka dauka mu ne kadai banda annabi Muhammad, duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, mutumin farko a ciki shine manzon Allah. Saboda haka duk inda ka ji Allah ya kira masu imani, to hada annabi Muhammad a ciki. Wannan tsari na farko kenan. Tsari na biyu, khitabun khasun linnabi, akwai inda Allah ya yi magana da annabi shi kadai a cikin Alkur'ani, babu shakka. Akwai wuraren da Allah ya yi magana, amma wannan maganar ya yi ta ne da annabi shi kadai. La yushrikuhu fihi gairuhu, babu wani wanda yake tarayya da annabi cikin irin wannan umarni. Misalinsa shine suratul Isra'i aya ta 79, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka, in dare yayi ka dage da karatun alqur'ani ta nafila. Shi yasa aka ce kai karatun alqur'ani a cikin sallah yafi kai karatun alqur'ani kana zaune kawai. Tilawa a sallah tafi falala, saboda wannan umarni ne Allah ya ma annabi Muhammad. Allah ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka, kaga wannan kai tsaye annabi ake magana da shi. Saboda haka yasa shi annabi nafilar dare a gurinsa dole ne, saboda ya samu umarnin Allah. Wannan umarni da Allah madaukaki ya yi musamman umarni ne da ya takaita ga annabi Muhammad shi kadai. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, idan dare ya yi ka tashi ka bayan ka yi barci. Abinda malamai suke cewa duk inda ka ji an ce at-tahajjud, sai da aka yi barci kafin aka tashi. Qum ba'da nawmika shine ma'anan at-tahajjud, bayan ka yi barci ka tashi. Saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul laylinsa yakan fara yin barci kafin nan in ya farka sai yayi, saboda ya dace da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiya Alitahi Majmu'u Fatawa, wannan yana mujallal na hudu shafin 374, ya ce hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da ɗimbin yawa, waɗanda suka tabbatar da kyautar da Allah zai ma annabi saboda me, saboda nafilar da yake a cikin dare. Shi yasa ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, akwai mukami wanda Allah zai tada annabi da shi a kiyama. Wannan mukami shine mukamin ceto, al-maqamul mahmud huwa shafa'a. Hadisai da aka samu suna da ɗimbin yawa, bittifaqil a'imma min jami'i man yantahilu al-islam wa yad'ihi. Ibn Taymiya yace duk musulmai, duk malamai da aka yi kuma duk dariku sun tabbatar da annabi zai samu ceto a ranar tashin kiyama. Annabi yana da wannan dama, saboda abu ne wanda ya taho a cikin Alkur'ani a bayyane karara. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan, annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu damar ceto a ranar tashin kiyama. Saboda wannan ceton, shi yasa Allah madaukake ya ce idan dare yayi ka tashi ka kama nafila. Wannan umarnin yin nafilan ya taƙaita ga manzon Allah, amma kai ma in ka tashi kai nafila za ka samu lada. Sai dai kuma kai naka ba farilla ba ne, a matsayin nafila kake, a matsayin sunna ce, akwai lada akwai falala. Amma dai waye tsayuwar dare ta zama dole gare shi, shi ne annabi Muhammad. Saboda wannan aya ƙarara Allah ya tabbatar da cewa yana umarni ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan in ka dawo suratul ahzabi da muke karantawa, a cikinta za mu iso aya ta 50 insha Allah, inda Allah madaukake yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Kaga nan Allah yana magana ne da Annabi Muhammad, wannan hukunci ne gare shi shi kadai. Shi yasa a cikin wannan ayar a kusan karshenta Allah madaukake yake cewa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi, inda mace za ta zo ta ce nayi kyautar kaina gare ka ya Rasulullah, ba a bukatan sadaki, ba a bukatan daura aure, ba a bukatan shaidu. Mace ta ce ma Annabi Muhammad nayi maka kyautar kaina, sai manzon Allah ya ce shiga gida shikenan, aure ya kullu. Banda manzon Allah babu wanda yake da wannan iko. Saboda me? Sai Allah ya ce in arada an-nabiyyu an yastankihaha, wannan sharadi na farko, idan Annabi ya ga yana so. Kuma hikimar Allah, Annabi bai taba karban kyautar mata ba. Matan sun zo suna kyautar da kawunan su, amma babu wacce Annabi ya karba. Wannan shine abin da ya inganta. To sai Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minina, wannan kai kadai ne banda su. To kaga Allah ya kwabe mu, kaga banda mu kenan. Saboda haka wata mata ba za ta zo ta ce nayi kyautan kaina gare ka malam, a'a babu kyauta. Dole ne malami a samu sadaki, a samu shaidu da kuma yarda. To wannan shine kaga Allah ya tabbatar da hukuncin, ya takaita ga manzon Allah. Shi yasa aka ce khalisatan laka min dunil mu'minin. Sai na uku, khitabun muwajahatun linnabi huwa wa jami'u ummatihi. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi, Allah ya yi magana, kaga a can idan Allah ya kira masu imani gaba daya, Annabi ya shigo. To sannan a nan idan Allah ya kira Annabi, masu imani kuma sun shigo. Shine misalin da ya zo a farkon suratul Ahzab. Ko dai Allah ya kira masu imani, kaga Annabi ya shiga. Ko kuma Allah ya kira Annabi din, idan Allah ya kira Annabi, to mu ko mun shigo baya. Misali a suratul Isra'i aya ta 78, Allah madaukaki ya ce ma Annabi aqimis salata, wannan magana ce da Annabi Muhammad, ka tsayi da sallah, liduluki shamsi ila gasakil laili wa qur'anil fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wannan magana kaga ana yin ta ne da Annabi Muhammad, amma babu shakka ya game al'ummarsa. Kamar misali a suratul Nahl aya ta 98, fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, idan zaka karanta al-qur'ani ka nemi tsaron Allah. Kaga ba Annabi ne kadai ba, hadda mu idan zamu karanta al-qur'ani sai mu nemi tsaron Allah. A suratul Nisa'i aya ta 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, inda ake magana akan sallar yaki. Kaga wannan ya shafi Annabi, ya shafe mu. Wa nahwu zalika min khitabil muwajaha, fa kullu zalika ghayru mukhtassin bi rasulillah. Duk sa'ilin da aka kira Annabi, to in ba Allah ya kebe Annabi bane, inda kaji an kira Annabi to mun shiga. Da mu ake magana shine misalin farkon suratul Ahzab. Me hikimar haka? Babu shakka akwai hikima. Wannan shi yasa alqur'ani ya zama littafi na daban, wani dan adam ba zai iya tsara littafi kamar shi ba. Saboda Allah ya tsara shi da ilimi, Allah ya tsara shi da hikima. Ka dauki misali alfa'ida fi muwajahatin nabi bil khitab. Me yasa alqur'ani Allah ba zai kira mu ba, tunda shi Annabi ya riga ya samu tsira ai. Allah ya riga ya tabbatar Annabi ya samu gafara, Annabi dan aljanna ne, Annabi ba shi da wata matsala. Babu wata matsala, sai dai ma mu yi fatan mu samu ceton su a ranar kiyama. Amma me yasa sai Allah ya ringa kiran Annabi maimakon mu? Misali a farkon suratul Azab din nan, me hikimar a ce ya kai Annabi ka ji tsoron Allah? An riga an san manzon Allah mai tsoron Allah ne. Akwai hikima a ciki, babu shakka. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan kalmar a farkon suran, yana cewa inna allaha kana bima ta'maluna khabira, yana cewa inna allaha kana aliman hakima, lalle Allah ya kasance masani, Allah ya kasance mai hikima. Babu shakka akwai hikima, hikimar ita ce innahu huwa da'i ila Allah ta'ala, inda a ce alqur'ani Allah ya tsara shi yana kiran mu kadai banda annabi, to da manzon Allah bai zama abin koyi gare mu ba, sai zama littafi ne da za mu ɗauka na doka kawai kai tsaye daga alƙur'ani, babu ruwanmu da kwaikwayon manzon Allah. Wato, saboda Allah ya ƙarfafa sunnar annabi Muhammad, shi ya sa idan Allah zai kira musulmai a cikin alƙur'ani sai ya kira annabi Muhammad, saboda mu sani ba yanda za a yi mu tsira sai mun yi koyi da manzon Allah. Wannan bayanin al-Imam an-Nawawi ne, ya ce إنما الفائدة في مواجهة النبي بالخطاب إنما هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه معنى ما أراد. ويكي كرم مزواغ الله شيني أنا محمد ويكي بينا من منفوف الله شيني أنا محمد فقدم اسمه في الخطاب سبدا كسود يوا سي الله يتي يا كي محمد سبدا مريك غاني وا ba yadda za a yi mu isa ga Allah sai mun bi ta hanyar manzon Allah. Inda ana kiran mu kai tsaye da mun yi watsi da sunnar annabi, za ka ɗauka kenan in dai ka riƙe alƙur'ani za ka isa ga aljanna, to ba zai yiwu ba, dole sai ka bi tafarkin manzon Allah. Saboda haka in ka dubi kamar misali farkon suratul talaqi da muka faɗa, Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, sai ya ce idza tallaqtumun nisa, ya kai annabi idan za ku sake mata, faftataha al-khitaba bin nubuwati bismihi khususa, farkon ayan Allah ya kira annabi kadai, thumma khatabahu wa sa'ir ummatihi, sai kuma Allah ya kira annabin da sauran al'umma bil hukmi umuman, hukuncin sai ya game mu gaba ɗayan mu. To wannan shine salo na uku na yanda Allah yake kiran annabi Muhammad a cikin alƙur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran manzon Allah alhali, yana nufin da shi annabi da mu, saboda haka sai a fara kiransa. Wannan shi ne ya zo a farkon suratul azabi. To sai na hudu, wannan na hudun bai cika aukuwa ba, amma babu shakka yana faruwa. Sau da yawa Allah yakan kira, akan samu kai Allah ya kira annabi, akan samu lokuta da Allah zai kira annabi, amma gaba ɗaya ba annabi ne yake nufi ba, mu ne. Yanzu kaga kamar farkon suratul ahzabi, babu shakka Allah yana nufin annabi ɗin da mu. A farkon suratul ahzabi Allah yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mu, saboda haka da Allah ya ce ittaqillaha, ba a nan kaɗai ba ne Allah ya ce ma annabi ittaqillaha. Ai, wurare da yawa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha, ka kiyaye Allah. Don haka ba kalmar ittaqillaha a nan bai taƙaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, ya shafe mu har mu kanmu. Amma akwai inda Allah zai kira annabi, kuma gaba ɗaya ba annabi ake nufi ba, mu ne. Kamar misali ina kenan, kamar misali suratu Yunus aya ta 94, Allah ya ce ma annabi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, ya kai Muhammad ina idan kana shakkan abinda muka saukar maka ne, fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika, ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin zuwanka, laqad ja'aka alhaqqu min rabbika, wannan gaskiya ce ta zo ma daga wajen Allah mahaliccinka, fala takunanna min almumtarin, kar ka yadda ka zama cikin masu kokonto. Wallahi maganar gaba ɗaya ba da annabi ake nufi ba. Don me yasa aka ce ba annabi ake nufi ba? Saboda annabawa ba sa shakka, babu yadda za a yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu shakka. Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, idan ka kasance kana shakka game da abin da muka saukar gare ka. Al-Imam an-Nawawi ya ce wala yajuzu an yakuna qad shakka qatt fi shay'in, bai kamata a ce annabi Muhammad ya taba yin shakka game da wani abu, mimma unzila ilaihi, wanda Allah ya saukar da shi gare shi ba. Babu shakka, annabawa ba sa kokonto, ba a samun shakka a zukatan annabawa game da sakon Allah tabaraka wa ta'ala. To da wa ake nufi? Mu mabiyansa, mu ne ake samun shakka a zukatanmu, ba annabi Muhammad ba. Kuma kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa, ba shi kadai ba ne, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafinsa Ahkamu Ahli Zimma a juz'i na farko shafin 104 ya yi sharhi game da wannan aya, ya ce qala kasirun min al-mufassirina hadha al-khitabu lin-nabiyyi wal-muradu ghayruhu. Babu shakka kai tsaye Allah ya kira annabi ne. Fa in kunta fi shakkin, idan kana shakka, to sai Allah ya ce ka tambayi waɗanda aka ba su littafi kafin zuwanka. Annabi Muhammad bai taɓa shakka ba. Mafi yawan malaman tafsiri suna cewa ba annabi ake nufi ba, wal muradu ghayruhu, li'anna al-Qur'an nazala alayhi bi lughati al-Arab. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce saboda shi al-Qur'ani Allah ya saukar da shi ne a harshen Larabawa. Al-Qur'ani ya zo da harshen Larabci ne. Larabci kuma yana da tsarinsa. Kai in ka karanta Al-Qur'ani a nan za ka ce ai annabi ake nufi, amma a tsarin Larabci ma gaba ɗaya ba a manzon Allah ake nufi ba. Ba manzon Allah ake nufi ba. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce wa hum qad yukhatibuna ar-rajula bi shay'i, bisa al'ada ta Larabawa sukan yi magana da kai kai tsaye. Wa yuriduna ghayrahu al-hali, ba kai suke nufi ba, da suna magana da kai kai tsaye al-hali wani suke nufi. Larabawa suna da wannan tsarin magana din. Saboda haka Balarabi zai iya magana da kai, yana kiranka ya yi magana da kai lamirinka, amma kuma da ka asali manufarsa ba kai ba ne. Kama ya kulu mutamassiluhu, yana cewa iyyaki a'ni wasma'i ya jaratu, ya ba da wannan misali. Ya ba da misalai da yawa a littafin Ahkamu Ahli Zimma, wanda yake nuna cewa a Larabci mutum yakan kira ka yana magana da kai alhali, ba da kai yake nufi ba, wani wanda yake bayan ka yake nufi shi. To shine sai ya ce inda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ya ce inda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha, ya kai annabi ka ji tsoron Allah, wala tuti'il kafirina, kar kai biyayya ga kafirai, wal munafiqina, kar kai biyayya ga munafikai. Ya za a yi annabi ya bi munafiki? Ya za a yi manzon Allah ya bi kafiri? Sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce wal muradu atba'uhu bi hadha al-khitab, ba da annabi Allah yake nufi ba. Saboda ka farkon suratul ahzab da kake gani, maganar ba da annabi ake yi ba, ana yin ta ne da mu mabiyansa, ana yin maganar ne da mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ba da misali yana cewa qala abu ishaq inna allaha ta'ala yukhatibu an-nabiyya, Allah yana magana da annabi. Wal khitabu shamilun lil khalqi, maganar ta shafi sauran mutane gaba daya. Wal ma'ana, abinda Allah yake cewa wa in kuntum fi shakkin, idan ku musulmai kuna shakkan wani abu wanda Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad, ku tambayi waɗanda aka ba su littafi kafin zuwan manzon Allah. Kaga kenan ba da annabi ake magana ba. Tsarin Al-Qur'ani shi ya nuna haka, wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ba da misali a kai, ya kawo bayanin Ibn Qutayba ad-Dinawari, ya ce kana nasu fi asrin nabi asnafan. Ibn Qutayba ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane kashi-kashi ne, mutane iri-iri ne. Akwai minhum kafirun bihi mukazzibun, akwai wanda kai tsaye ya kafirce ma Al-Qur'ani, saboda haka idan an karanta Al-Qur'ani yana kareta shi. Wa akharu mu'minun bihi musaddiqun, sannan akwai wanda yayi imani da alqur'ani kuma idan an karanta alqur'ani yana gaskanta shi ibnu kutayba yace wa akharu shakun fil amri akwai wani yana shakkan al'amarin yana shakka game da al'amarin alqur'ani la yadri kaifa huwa bai da yaqini game da gaskiyan alqur'ani saboda haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun wanda bai yadda da alqur'anin ba gaba daya ana samun wanda ya gaskanta alqur'ani baya shakka ana samun wanda yake shakkan alqur'ani kaga kenan suna nan mutane daban-daban sai ibnu kutayba yace fa huwa yuqaddimu rajulan wa yu'akhkharu rajulan fa khataba Allahu ta'ala hadha sanaf min an-nas da Allah ya tashi yin magana shine yake magana game da mutanen da suke shakkan alqur'ani ba shi kansa manzon Allah ba Allah yana magana akan waɗanda suke shakkan alqur'ani wato hadha sinfa min an-nas wa qala fa in kunta ayyuhal insan shine Allah yace ya kai dan adam idan ka kasance fi shakkin kana shakka mimma anzalna ilayka min al-huda ala lisani muhammadin kana shakkan shiriyar da muka saukar da ita akan harshen annabi muhammad kai kana shakka fasal to kaje ka tambayi banu isra'ila shin annabi muhammad ne annabin farko ko ku Allah ya saukar da littafai kafin zuwan manzon Allah to kaga kenan ba wai annabi ne Allah yake magana da shi anan wato wannan ayar ba aya ta 94 ta suratu yunus saboda kai yanda Allah yake magana da annabi a cikin alqur'ani yana da salo kashi hudu kamar yadda muka bayyana amma magana cewa annabi yayi shakka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba samun shakka ba wannan duk malamai sun tabbatar da haka zaka gani a sharhin da ibnu taymiya yayi ma wannan ayar majmu'u fatawa mujallad 4 shafin 209 annabiyyu lam yashukka wa lam yas'al annabi bai taba shakka ba kuma annabi bai taba tambayan wani ahlul kitabi ba hakanan ibnul qayyim jawziya alitafin ahkamu ahli zimma aya mujallad na farko shafi na 99 yana magana game da ayata 94 ta suratu yunus sai ya bada misali da wata ayar da take suratu zukhruf ayata 81 inda Allah yace qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin kace musu idan Allah yana da da to ni ne na farkon masu bauta idan wato sharadi ne tunda babu sharadin annabi bai zai bauta ma wannan abin ba wato ya zama sharadi ne Allah ya tabbatar kuma sharadin tunda bai cika ba to kaga kenan abin da aka sharadi a kansa shi ma bai tabbata ba ya bada misali da wasu ayoyi na alqur'ani waɗanda suke nuna Allah yakan yi misali haka ya kawo sharadi alhali sharadin ba zai tabbata ba to babu shakka malamai sun tabbatar da maganar da Allah yake da annabi Muhammad ba salo daya bane yana da matakai guda uku kamar yadda muka ce wannan yazo ta bayanin Ibnu Hajar yazo ta bayanin Al-Hafizul Aini Ibnu Taymiya Ibnul Qayyim Al-Jawziyya Al-Imam An-Nawawi hakanan Muhammad bin Salih Al-Usaymin Ibnul Usaymin akwai tafsirinsa juz'u amma shafi na 160 ya yi bayanin yanda Allah yake magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani da ka samu matakai kamar guda uku ne wanda suka fi shahara amma asali matakai guda hudu ne wannan haka yake amma akwai inda Allah in yayi magana da annabi kai ka san magana da annabi Muhammad ake alam nashrah laka sadraka ashe ba mu buɗa maka kirjinka ba wannan kai ka sani da manzon Allah ake ba a magana da kowa hakanan kuma misali a suratul nisaa ayatu 79 wa arsalnaka linnasi rasula mun aike ka dan sako ga mutane kaga wannan magana kai tsaye da annabi Muhammad ake to amma akwai magana da in Allah ya yi ta da ji ka sani ba annabi kadai ake magana da shi ba hadda mabiyansa shi yasa muka bada misali da aya ta farko ta suratul talaqi ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa kaga da ji ka san ba annabi shi kadai bane an dai fara kiran annabi sai aka biyo baya da mabiyansa. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa, Allah bai ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqta in ka sake, sai aka ce idza tallaqtumun nisaa, kaga ya shafi mabiyansa. To wannan shine bayani na farko da yake game da waɗannan ayoyi da muka karanta. Bayani na farko, umarnin da ya zo a farkon wannan sura umarni ne da ya shafi annabi Muhammad, kuma ya shafi ba annabi ne kadai ba, kamar yadda Ibnul Qayyim Jawziya yake faɗa. Shi kuma ya ce duk bayanin Allah da ya zo a farkon suratul Ahzabi ya shafi mabiyan manzon Allah ne. To babu shakka in ka dubi abubuwan da suka zo a wannan waɗannan ayoyin, abu na farko at-taqwa. At-taqwa shine tsoron Allah, a kiyaye Allah. Kaga wannan ya taho ta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi daban-daban. Misalinsa a suratul Nisa'i, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ashe tsoron Allah ko kiyaye Allah bai tsaya ga annabi Muhammad ba, ya shafe mu, saboda wasiya ce ta Allah ga dukkan duniya. Duk wani annabin da Allah ya turo sai yayi wasiya gare shi. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Don haka idan aka ce aji tsoron Allah, idan Allah ya ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah, ana ba shakka ya shafi mabiyansa. Na biyu shine at-ta'a. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka yi biyayya ga kafirai. To ai ba anan kadai Allah ya hana annabi biyayya ga mutumin banza ba. Misali a suratul Kahfi ayata 28, Allah ya ce ma annabi wala tuti man aghfalna qalbahu, kar ka yi biyayya ga mutumin da zuciyarsa ta rafkana an zikrillah. Shi yasa ya ce an zikrina wattaba hawahu. Nan kuma Allah ke cewa wala tuti'il mukazzibin, kaga nan ma umarni ne ga manzon Allah, kar ka yi biyayya ga masu ƙaryata wa'azi. Waddu law tudhinu fayudhinun, sai ya ce wala tuti kullu hallafin mahin. Ashe an yi umarni ga annabi ba a nan kadai ba, Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya yi biyayya ga waɗanda suka saba ma dokokin Allah. To idan ka dawo mu ma Allah ya mana wannan umarni, kamar misali a suratu shu'ara, wala tuti'u amral musrifin wala tuti'u, kaga ya shafe mu. Saboda haka idan aka ce ma annabi ittaqillaha, in ka dubi alqur'ani zaka ga ba nan kadai bane, akwai wuraren da Allah ya ce ma annabi ya kiyaye Allah, akwai inda Allah ya ce mana mu ma mu kiyaye Allah. Idan aka ce ma annabi kar ka yi biyayya ga kafirai da munafikai, to ai ba shi kadai bane, mu ma Allah ya hana mu. Wala tuti'u amran musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna, kada ku yi biyayya ga umarnin masu barna, su ne waɗanda wato suke barna a doron ƙasa ba su gyara. Kuma ga hadisai da aka samu daga manzon Allah, inda annabi ke cewa la ta'ata liman asallaha, babu biyayya ga wanda ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. To idan ka dawo ta wajen bin umarnin Allah fa, shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wuraren da Allah ya masa wannan umarni, kamar misali a suratul an'am ayata 106, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikin, kaga nan aka ce ittabi' umarni ne ga manzon Allah. In ka dawo suratul a'raf a farkon sura, mu kuma sai Allah ya ce mana ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ashe biyayyar ga umarnin Allah bai tsaya ga manzon Allah ba, ya shafe mu. Saboda haka duk inda kaga Allah ya ce annabi kai kaza, zaka ga mu ma an ce mu yi kaza. A ƙarshe Allah ya ce annabi ka dogara ga Allah, wannan ya taho a suratul Nisa'i nan ma, Allah madaukaki ya ce ma annabi aya ta 81 wa fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila kaga ba a wuri guda bane Allah ya ce ma annabi ka dogara ga Allah in ka dawo suratul anfali aya ta 61 Allah madaukaki ya ce wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah nan ma kalmar tawakkal 'ala Allah umarni ne ga annabi Muhammad idan ka dawo a suratul isra'i Allah yayi magana game da mabiyan annabi Musa wa ataina musal kitaba waja'alnahu hudan li bani isra'il alla tattakhizu min duni wakila ashe kaga tawakkali ga Allah bai tsaya ga annabawa ba hadda mabiyan annabawa shi yasa a suratul maida aya ta 23 Allah madaukake cewa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin sharadin imani ne ma mutun ya tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abu na biyu don haka in ka dubi duk umarnin da Allah ya ma annabi Muhammad a farkon wannan sura ta al-ahzab zaka samu umarnin ya shafi mabiyansa sai bayani na karshe wanda shine bayani na uku me yasa aka samu wannan muqaddima wannan gabatarwar da ta zo a farkon suratul ahzab dalili saboda fada da al'ada mara kyau Allah zai yi fada da al'ada mara kyau shi yasa ya fara suratul ahzab da waɗannan maganganu saboda fada da mummunar al'ada fada da al'ada abu ne mai wahalan gaske yana da wahalan gaske shi yasa sai Allah ya fara da gidan manzon Allah da gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin nan akai ga mabiyansa saboda haka yasa zamu je aya ta 4 mai Allah madaukaki ya ce ma ja'alallahu wato gabatarwa da yazo a farkon suratul ahzabi dalilin sa shine fada da munanan al'adu mumunar al'ada ta halayen musulmai fada da wannan al'adan shi yasa Allah ya fara gabatarwa in ka dubi yanda tsarin maganar Allah tabaraka wa ta'ala ya taho Allah ya ce ma annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah aka kawo kalmar at-ta'a kada ka yi biyayya ga kafirai da munafikai sannan aka zo abu na uku ka bi umarnin Allah kadai sai abu na hudu ka dogara ga Allah shi kadai to duk mutumin da zai fada da al'ada wallahi sai ya riko da abubuwa guda hudu din nan duk mutumin da zai yi fada da al'ada sai ya riko da abubuwa guda hudu din nan matukar babu tsoron Allah ba za ka iya fada da al'ada ba sai da tsoron Allah na biyu dole sai ka yi watsi da bin munafikai da kuma kafirai duk mutumin da yake tsoron ya saba ma kafirai da munafikai ba zai iya fada da al'ada ba don haka dole sai ka saba ma kafirai da munafikai wannan shi yasa Allah madaukaki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tuti'il kafirina wal munafiqina kada ka yarda ka yi biyayya ga kafirai da kuma munafikai sannan Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattabi ma yuha ilaika ka bi abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka wanda zai fada da al'ada sai ya bar al'ada ya koma bin umarnin Allah ya koma bin ayar alqur'ani da sunnar manzon Allah to sannan na karshe fa ba zai tabbata ba sai ka dogara ga Allah saboda zaka ga adawa mai tsanani duk mutumin da zai fada da al'ada zai taras da adawa mai tsanani to sai ya koma tawakkalinsa ga Allah kadai. Idan ya dogara ga Allah, to zai yi nasara ga wannan fada da yake da al'ada. Wannan yasa Allah madaukake ya kawo muqaddima. Da ya kawo muqaddiman, sai ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Babu wani mutum da muka saka masa zukata biyu a zuciyarsa, a jikinsa. Babu wanda Allah ya bashi zuciya biyu a cikin jiki daya. Kaga kenan kowane mutum zuciyarsa daya ne. Tunda kowane mutum zuciyarsa daya ne, to haka Allah ya tsara halittu da dan Adam. Zaka samu abubuwan da Allah ya yi wa mutane akan wannan tsari yake. Wannan tafsirin yana littafin al-Imam Sa'di, wato tafsirin al-Imam Sa'di inda yake fassara wannan aya. Yana cewa wannan kamar ka'ida ce, yu'atibu ta'ala ibadahu an takallama ma la haqiqata lahu min al-aqwali. Duk wani abin da ba shi da haqiqa, babu gaskiya a kai, to ai watsi da shi, ko da magana ce. Walam yaj'alhu Allahu ta'ala kama qalu fa inna dhalika al-qawla minkum kadhbun wa zur. Abin da ya zama bayi da asali da gaskiya, riko da shi to kamar riko ne da ƙarya. Shi yasa sai Allah ya bada misali da dan Adam, zuciya ɗaya Allah ya bashi, zuciya ɗaya Allah ya bashi. Ya tarattab alaihi munkaratun min ash-shari wa hadhihi qa'idatun 'amma fi takallumi fi kulli shay'in. Kamar ka'ida ce, wato wannan kamar ka'ida ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya, komi yana da haƙiƙa, kai riko da haƙiƙa, kabar abin da ya shafi wanda ya zamanto shakka ake, ko kuma akwai waswasi da rashin gaskiya. Wal ikhbar bi wuqu'i wujudin, yana cewa malam ya ja'alhu Allahu ta'ala walakin khassa hadhihi al-ashya' al-madhkura. Ba wai iyakan al'adu ba kenan, amma Allah sai ya ambaci al'adu guda biyu a wannan aya. Waɗannan al'adu sun yi tsanani ga Larabawa a zamanin jahiliya. An samu wannan al'adar hatta a gidan manzon Allah. Waɗannan al'adu suna da tsanani. To da Allah ya tashi rusa al'adan, shi ne sai ya kira Annabi Muhammad. Saboda hatta gidansa akwai wannan al'ada. Allah maɗaukaki ya ɓata al'adan at-tabanni. Al'ada ta at-tabanni ta yi tsanani a zamanin jahiliya. Sannan Larabawa suna da al'ada ta zihari, wani nau'i na sakin mata ne. Shi ne Allah ya haramta waɗannan al'adu a wannan aya. Al-Imam Sa'di ya ce ba su kaɗai ba ne. Inda ma khassa hazihi al-ashya al-mazkura, ya kirga waɗannan a matsayin misali ne kawai. Saboda me? Saboda suna yawan aukuwa, wa shiddatil hajati ila bayaniha, su ne ake da tsananin buƙatar a yi bayani game da su. Amma ba su kaɗai ba ne, al'adun Larabawan suna da yawa. To sai Allah ya bayyana al'adun da suka fi tsanani ga Larabawa. Ya ce wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna, matan da kuke zihari gare su ummahatikum, akan cewa sun zama kamar uwayenku. To ba uwayenku ba ne. Mutum zai ce matarsa, zai ce bayan matarsa kamar mahaifiyarsa ne. Idan ya faɗi wannan, to ya haramta wannan matar gare shi kenan. Saboda haka ba dai jima'i da ita ba, ya ɗauke ta tamfar mahaifiyarsa. Sai Allah ya ce to ai kamar yadda zuciya ɗaya take ga ɗan Adam, haka kuma uwa ɗaya ce ga ɗan Adam. Ya za a yi ka samar ma kanka uwaye biyu? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Maganar da ka faɗa ƙarya ce, ƙarya ce kai, sannan kuma zalunci. Shi yasa Al-Usaimin yake cewa inna zalika al-qawla minkum kadhibun wa zurun. Mutum ya ce ai matarsa ko dai bayanta ya zama kamar bayan mahaifiyarsa, ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa, wannan ƙarya ce, don ba za ta taɓa zama mahaifiyarsa ba. To sai ya ce wa ma ja'ala adiyyakum abna'akum, yaran da kuke ƙorafin kun yi riƙonsu. Saboda suna da wannan al'ada mai kyau a zamanin jahiliya. Al'ada ta at-tabanni tana da kyau. Mutum zai ɗauki yaro ya riƙe shi, yaron ya girma a hannunsa, sai a riƙa danganta wannan yaro ga mutumin. ba za a danganta shi ga ubansa na asali ba. To sai Allah ya ce, ba laifi ba ne don ka riƙe ɗan wani, amma bai zama ɗanka ba, bai zama ɗanka ba. Shi ne Allah ya ce, zalikum qaulukum bi afwahikum, wannan magana ce da kuke yi da bakunansu, da bakunanku. Wallahu yaqulul haqqa, Allah shi yake faɗan gaskiya. Wa huwa yahdis sabil, Allah shi yake shiryar da tafarki. Wannan shimfiɗa ce kawai Allah maɗaukaki yake yi, saboda zai yi magana a kai a cikin Alƙur'ani, musamman a cikin wannan sura nan gaba zai kawo cikakkiyar magana a kan at-tabanni. Amma a farkon suran Allah yana haramta wannan at-tabanni ɗin, yana haramta shi ga musulmai gaba ɗaya. Me Allah ya ce a gaba? Allah madaukake ce, ud'uhum li'aba'ihim, ku kira yara da sunayen iyayensu. Wannan shi yake nuna haramcin ka haɗa sunanka da sunan wani in dai ba mahaifinka ba ne. Don Allah da kansa ya faɗi wannan, ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah, ku kira yara ku haɗa su da sunayen iyayensu, wannan shi yafi adalci a wajen Allah. Babu kyau ka danganta wani yaro da wani wanda ba shi ne mahaifinsa ba. Wannan ya tabbata haramun Alƙur'ani, kuma haramun a hadisin manzon Allah. Yana da hadisai waɗanda suka zo da tsawatarwa a kai. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san iyayensu ba fa, fa ikhwanukum fi ad-dini, sun zama ƴan uwanku ta addini. Misali, aka samu yaron tsintuwa, akan jefar da yaro. Idan aka jefar da yaro sai aka samu wannan yaro, sai ka ɗauka, sai ka riƙe shi a gidanka. Akwai lada, akwai malaman da suke cewa ladansa ma ya fi riƙon maraya. Ka ɗauki yaron tsintuwa ka riƙe a gidanka, amma ba ka da ikon ya riƙa amfani da sunanka, ba ka da wannan iko. Ya za a yi? Allah ya ce ka kira shi da sunan baban shi. To tun da ɗan tsintuwa ne fa, kaga ba a san baban shi ba, aiko? To sai Allah ya ce, fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san iyayen nasu ba, fa ikhwanukum fi ad-dini, to dai ƴan uwanku ne ta addini. Kaga har yanzu ba a baka damar ka danganta sunanka da nashi ba. Ya za a yi kenan? Shine malamai suka ce, to idan aka ce ɗan uwa na addini, ɗan uwa na addini, misali an samu yaron tsintuwa ba a gane mahaifinsa ba, yaro zai girma a hannunka, sai a riƙa kiransa, idan Muhammadu ne sai a ce bin Abdullahi. Baban yaron waye? Ba a san baban yaron ba, amma ɗan uwa ne, musulmi ne ko? Fa ikhwanukum fi ad-dini, sai a sa mai sunan musulmai. Saboda haka babansa sai a ce Abdullahi, ai duk inda mutum yake bawan Allah ne. Saboda haka ba ƙarya aka yi ba. To da wannan sunan yaron zai ringa amfani. Idan Muhammadu ka sa mar, idan Ahmad ne sai a ce bin Abdullahi. Amma ba za a danganta yaron da kai ba, wannan Allah ya haramta shi. Wannan a fili yake, ud'uhum li'aba'ihim, ana magana ne akan yaran riko. Allah da kansa yake faɗa, ya ce ku kira su ta haɗa sunayensu da iyayensu. Yin haka huwa aqsatu indallah, shi ya fi adalci a wajen Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san iyayensu ba, fa ikhwanukum fi ad-din, to ƴan uwanku ne ta addini. Inda ka haɗu da wani musulmi baka san sunansa ba, babu shakka ɗan uwa ne. Ya ce ya kai ɗan uwana, babu shakka ɗan uwanka ne, wanda Alƙur'ani ya tabbatar da wannan, saboda ɗan ƴan uwantakan musulunci. Wa mawalikum, sannan kuma majibantanku ne. Wa laysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi, babu laifi saboda kun yi kuskure. Wato idan aka samu kun yi kuskure cikin wani al'amari, babu wani laifi da Allah yake kama ku da shi. laysa alaykum junahun, babu wani laifi akan ku fi ma akhta'tum bihi, game da abin da kuka yi kuskure a cikin sa, walakin ma ta'ammadat qulubukum, sai dai abin da zukatanku suka yi nufin aikatawa da gangan. Kaga idan an samu kuskure Allah ya ce babu laifi, amma abin da zuciyarka ta yi shi da gangan, to babu shakka akwai laifi. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah ya kasance mai yawan gafara, Allah ya kasance mai yawan jinkai. Akwai gafaran Allah ga wanda ya nema, Allah ka gafarta mana. Wannan ayar ita ke nuna cewar Allah ba zai kama musulmi ta dalilin abin da ya aikata shi akan kuskure ba. Wannan ayar rahama ce gare mu. Laysa alaykum junahun fi ma akhta'tum bihi, babu laifi gare ku abin da kuka yi kuskure a cikin sa. Kaga Allah ya tabbatar ba zai kama mu da laifin kuskure ba. Duk wani abin da aka ce kuskure ne mutum ya aikata, ba shi da wani zunubi a wurin Allah. To sai Allah ya ce walakin ma ta'ammadat qulubukum, kaga kenan yana nufin walakin alaykum junahun fi ma ta'ammadat qulubukum, akwai laifi a kanku idan dai aka samu zukatanku sun kudurta aikata abu da gangan. To ganganci shi ne wanda ya samu yake samun zunubi, amma kuskure fa ba a samun zunubi a kansa. Wannan ayar ta tabbatar da wannan, saboda haka koda babu hadisin manzon Allah, Alkur'ani ya tabbatar mana ba za a kama musulmi da abin da ya aikata akan kuskure ba, amma abin da mutum ya aikata akan ganganci shi ne wanda za a kama shi da laifi a kansa. In ka dawo ta hadisin manzon Allah, an samu hadisai daga sahabbai da dama, kamar Abdullah bin Abbas, kamar Abu Zar al-Ghifari, kamar Abdullah bin Umar, kamar Sauban, kamar Abu Bakara da Ummu Darda'i da Uqbatu bin Amirin, waɗannan sahabbai ne. Ko da dai hadisin gaba ɗaya an aje shi a daraja ta Al-Hasan, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati, Allah ya yafe min, Allah ya yafe ma al'ummata a dalili na al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alai, da kuskure da mantuwa da abinda aka tilasta musulmi ya aikata, Allah ya gafarta mishi. Wannan hadisi kenan da aka samu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ayatu al-Qur'ani ta tabbatar da wannan, saboda haka koda hadisi bai inganta daga manzon Allah ba, Al-Qur'ani ya tabbatar Allah yana gafartawa mutum abinda ya aikata shi akan kuskure. To sai Allah madaukaki ya ce mana me?
Annabi wa ulamin min abusu wa azwaju ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min al-mu'minin min al-mu'minin wal muhajirin illa
Allah madaukaki ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, annabi shine mafi cancantar ya zama abin misali ga mu'minai, annabi ya kamata ya zama babban abin so ga mu'minai, min anfusihim fi da rayukansu. Wannan yake nuna maka sunnar manzon Allah ita ce gaba da kowace al'ada. Kaga duk magana muke akan al'ada, annabi shine babban abin koyi. Idan aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu, to bai kamata ka dubi wata al'ada ba, yi watsi da ita, saboda me? Annabi shine babban wanda ya kamata ya zama abin koyi ga kowane mumini. Shine abinda Allah yake cewa annabiyyu aula bil mu'minina, Allah annabi shine mafi cancanta ga mu'minai, min anfusihim fiye da rayukansu, fiye da rayukansu. Idan aka ce ga annabi Muhammad, ka yi ƙoƙarin tsare rayuwar manzon Allah ko ka rasa ranka, to za ka zaɓi tsare rayuwar manzon Allah a kan tsare ranka, shi ne abinda Allah yake faɗa. annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Annabi ne mafi cancanta muminai su girmama su nuna soyayyarsu fiye da rayukansu. To za ka samu ba haka ba ne, za ka ga saboda fada da al'ada, za ka ga mutum yana cewa bari mu bar wannan sunna saboda al'adarmu ba ta son shi sai nan gaba. Ai, sunnar manzon Allah tana gaba da kowace al'ada. Idan kana son annabi Muhammad, ba ka watsi da sunnar manzon Allah saboda ta saba ma al'adarku. Annabi ne kawai kake dubawa, zuciyarka kana tsoron Allah, kuma tuni Allah ya ce kar ka yi biyayya ga kafiri da munafiki. In ban da munafiki babu mutumin da zai kira ka ka raya al'ada ka bar sunnar manzon Allah. Munafiki shi zai haka. To tuni Allah ya ce kar ka yi biyayya gare shi, kar ka bi kafiri, kar ka bi munafiki. Allah ya ce ma annabi ka bi abin da muka saukar gare ka. Kaga kenan ya kamata musulmi ya zama yana aiki ne da Alƙur'ani, yana aiki da sunnar manzon Allah, babu abin da yake gabanka illa wannan. Don haka yasa Allah ya kawo wannan aya a ƙarshen magana, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Idan aka samu ga wata al'ada annabi ya yi watsi da ita a gidansa, to bai kamata a gidajenmu a same ta ba. Ya kamata dukkanmu mu yi watsi da wannan al'ada, tunda manzon Allah shi ne abin koyi gare mu. Sai ce wa azwajuhu ummahatuhum, matan annabi kuma uwaye ne ga muminai. Matan annabi uwaye ne ga muminai. Za mu yi sharhi a kai a nan gaba a cikin sura insha Allah. Akwai inda Allah ya yi magana game da matan manzon Allah. Wa ulul arhami, ma'abota zumunci, ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, sashinsu su ne mafi cancanta a kan sashi saboda hukuncin da ya tabbata a cikin littafin Allah, minal mu'minina wal muhajirina, abinda ya shafi rayuwar mu'minai da al muhajirun. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, ya zama dole ku zamanto kuna gabatar da alkhairi ga majibantanku. Kana zalika fil kitabi masura, wannan ya zama dole an riga an rubuta shi a littafi. Wannan ayar kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake faɗa, aya ce da ta ɗauki hukuncin farko da ya tabbata a zamanin annabi Muhammad da kuma hukunci na ƙarshe a farkon rayuwar musulunci. Wannan ya zo ta bayanin Abdullahi ibn Abbas, kuma yana sharhun Nawawi ala Sahihi Muslim. Al-muwarasa bitarahum bil mu'akati, zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ƴan'uwantaka a tsakanin musulmai. Abdullahi ibn Abbas ya ce kanu ya tawarasuna bil hijira, a farkon musulunci waɗanda suka yi hijira suka dawo Madina, sai annabi ya haɗa ƴan'uwantaka. Kai musulmin Makka, an haɗa ƴan'uwantaka a tsakaninka da musulmin Madina. Fa kana al muhajiruna wal ansar yatawarasuna duna zawil arhami, idan mutum ya yi ƙaura daga Makka ya dawo Madina a matsayin musulmi, to sai annabi ya haɗa ƴan'uwantaka a tsakanin shi da musulmin Madina. Idan ɗaya daga cikinsu ya rasu, ɗayan yana gadonsa. Alhali, kamar misali mutum ya rasu ɗansa bai musulunta ba yana Makka, to shi wannan ɗa ba zai yi gado ba, tunda dama bai musulunta ba. Amma wannan da annabi ya haɗa ƴan'uwantaka a tsakaninka da shi mutumin Makka, mutumin Madina, zai gado. Saboda haka sai ya zama ana gado da irin wannan ƴan'uwantakan da manzon Allah ya ƙulla a farkon musulunci. To amma daga baya sai Allah maɗaukaki ya goge wannan hukunci. Shi yasa yake cewa wa ulul arhami, ma'abuta zumunci. Idan aka ce zumunci, wane ya haifi wane? Kaga akwai zumunci a tsakani, ko wane ƙanin wane? Akwai zumunci. Ba irin wancan ƴan'uwantaka bane wanda an haɗa ne kawai saboda musulunci. Wannan mutumin Makka, wannan mutumin Madina, aka ce kai mutumin Makka ka zama ɗan uwan mutumin Madina, alhali babu dangantakan jini a tsakaninku. Wannan ayar sai ta nuna cewa zumunci, dangantakar zumunci ya fi ƙarfi akan wancan dangantaka, saboda haka sai aka goge wancan hukunci. Shi yasa yake cewa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Me yasa aka ce fi kitabillah? Saboda Allah ya riga ya saukar da aya, Allah ya saukar da aya a suratul anfal ita ce aya ta 75 wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bi kulli shay'in alim wancan ayar sai wannan aya take ishara gare ta ai Allah ya saukar da aya a cikin alqur'ani ma'abuta zumunci dangantaka tsakanin su tafi karfi akan wancan dangantaka ta farko shine Abdullahi bin Abbas yace to sai Allah ya goge wancan hukuncin da aka saukar da aya ta ƙarshen suratul anfali walladhina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba wanda hukunci na farko kenan wa kana man amana lam yuhajir la yarisu min qaribihi a farkon musulunci idan ka musulunta kana garin makka kana musulmi sai ka kiyarda ka yi hijira ka dawo madina to idan aka samu mutuwa a tsakani babu gado gashi kai musulmi ne me yasa babu gado saboda ka ki yin hijira hijira dole ne kafin a samu gado tawarasu bil arhami haisu ma kanu fi awwalil islami wa sara dhalika mansukhan a farkon musulunci an hada dangantaka tsakanin mutanen Makka da Madina kuma suna gadon juna ta haka amma daga baya sai Allah ya goge da ya saukar da wannan aya ta 6 ta suratul ahzabi wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah saboda haka sai ya zama an dawo ga rabon gado na jini daya gaji ubansa mutukar addini bai raba tsakanin su ba mai Allah ya ce mana a gaba wa idh akhazna minan nabiyyin wa idh akhazna minan nabiyyin mithaqahum yace kuma ka ambata cewa mun dauki alƙawari a wajen annabawa duka annabawa Allah ya dauki alƙawari a wajen su wa minka aka ce da kai Muhammad kenan wa min nuhin da annabi Nuhu wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da kuma annabi Isa wa akhadna minhum mithaqan galiba mun dauki alƙawari a wurin su alƙawarin mai kauri menene alƙawarin Allah ya ce li yas'al as-sadiqina yas'al as-sadiqina an sakihim lallaini Allah sai ya tambaye masu gaskiya game da gaskiyansu wa a'adda lil kafirina azaban alima kuma Allah ya tanadin azaba mai radadi ga kafirai wannan shine abinda Allah ya dauki alƙawari a wajen manzanni duk wani mai gaskiya sai Allah ya tambaye shi game da gaskiyarsa kaga ya nuna maka dole ne ka tsaya ma gaskiya a rayuwarka wannan shike tsawatar mana akan abin da ya shafi al'ada al'adar da bata dace da gaskiya ba kai kokari kai watsi da ita domin me Allah sai ya tambaye hujjarka a ranar tashin kiyama Allah ya ce li yas'al as-sadiqina an sidqihim lallai ne sai ya tambayi masu gaskiya game da gaskiyarsu duk wani mai gaskiya Allah sai ya tambayi hujjarsa waɗannan ayoyin suna cikin dalilai da suke tabbatar da ulul azmi minar rusuli darajar manzannin Allah ba ɗaya ba ce akwai manzanni da ake kiransu ulul azmi manya waɗannan manyan manzanni su ne Allah ya ƙirga a nan ya zo ta bayanin Ibn Taymiya ya ce su ne Allah ya ƙirga a nan annabi Muhammad annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam waɗannan da Allah ya ƙirga ya ce hum afdalul mursalina ulul azmi to kamar yadda ya faɗa ne a suratu shura kaga wurare guda biyu kenan ga wannan aya ta 7 ta suratul ahzabi da kuma aya ta 13 ta suratu shura shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi wannan ayar ita ma tana tabbatar da ulul azmi me yake nuna maka idan Allah ya ce sai ya tambayi manyan manzanni a ranar tashin kiyama, to bare kuma sauran mabiya. Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya, Allah karbi ibadar mu, kuma Allah ka gafarta mana, Allah ka sa muna cikin waɗanda ke dacewa da babban rabo a wannan wata mai albarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.